أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. يا أمة الشقيق لنا بهذا المحضر، والتاب فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر. من أتك اللتاف بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. زام تاشي هنا باب نواكد الودو إبادي أكن أبو بندسكي ورور الولا. هنغاني تو نعم. بسونا الله ميرا ما ميجن كي باب نواكد الودو إبادي أكن أبو بندسكي ورور الولا. أن كربو دك سينا نستم مالك الله يكار الدارشي يتي sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace
ala ahdihi ala ahdihi
sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isha suna sauraron sallar isha'i taksikar usuhum har sai kansu ya fara karkata wato saboda gangadi ثم يصلون سنن سداو في صلاه العشاء فترسن ساكي الولا با ابو داوود يا فتر ده wannan hadisi darqunni ya inganta shi amma asalin wannan hadisi na cikin muslim wato muslim ya roce wannan hadisi amma ba tare da wasu kari ne wannan hadisin ba an gani shine anan asalin sa na cikin muslim wato muslim ya roce wannan hadisin amma kuma ba iri ba lafazi dai sak da wannan ba kan fahimta da kyau to wannan kenan wannan hadisi kuma hujja ne ga Imam Malik cikin maganarsa dake cewa bacci kankani mara nauyi baya warware alwala an gani yawara duk bacci wanda yake khafifin sa sauka amma za Imam Malik baya warware alwala an gani kuma wannan hadisi hujja ne ga Imam Shafi dake cewa dan mai bacci yayi bacci a zauni to wannan bai warware alwalansa ba ko baccin yayi tsawo ko bai tsawo ba an gane in dai a zauna kai bacci a wurin Imam Shafi alwalanka bata kare ba ko baccin yayi tsawo ko bai tsawo ba an gane to wannan kenan an kawo sai na ji Allah ya kare da rai ta ce Fadima ta Rabi Hubaysh ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato matan Abdullahi bin Jashin kenan ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya mahaikin Allah ustahadi ni mata ce da ake samu na da jinin ciwo kamar yadda nake gaya muku shine kwararan jini daga farjin mace bayan lokacin jinin hailarta wato mace tana haila kwana 4 sai bayan kwana 4 jini ya barke ci gaba sai ta kara mishi kwana 3 in ta kara mishi kwana 3 ya kuma nawa ya hudu fa nace ya kuma 7 to bayan uku kuma ya ci gaba da zuba to ya zama jinin ciwo dan haka ni mace ce da ake samu na da jinin ciwo ba na samun tsarki daga jini shin zan bar sallah sai manzo Allah ya ce a'a irkun wannan wani jijiya ne ya tsinke daga mahaifanki ba haila bane ba jinin hailanki bane haida take ke dai idan haidan ki ya fuskanto ki bar sallah adbarat amma idan lokacin haila idan hailan ki ta yanke an kiddama ki wanke jinin hailan kiki wanka sun masalli daga nan ki ci gaba da sallah bukhari muslim sun ruwaice shi annan kamar yadda na gaya muku wannan yana nuna cewa ashe tana da mai jinin istihada tana da hukunci na wanka ne kurum bayan tsarkinta
an gane bayan tsarkin haila ba ko da ke mu karasa hadisi wali al-bukhari amma bukhari ya ruwaita ruwayansa alabazin bukhari sai ce summa tawaddi daga nan ke ta alwal ki rinka yin alwala a kowace sallah a shewa jinin haila hukuncin sa hukuncin wacce take da warwariwan alwala ne ka gane jinin istihada kai hukuncin jinin istihada shine saki alwala tunda yana yana maka babin nawaqidul wudu'i abin da suke alwala to yana ga maka kamar shi jinin ciwo hukuncin sa hukuncin wanda alwalan sa ya kari duk sallah ki rinka saki alwala kamar hukuncin mai yoyon fitsari ne Allah ya sa an gane an fahimta da kin to wannan kenan
wa ashara muslim
ya Muslim yayi ishara a cikin sahihinsa ila annahu yayi ishara kan cewa ya goge wannan karin ne da gangan me karin shine summa tawaddi to shi Muslim yayi ishara a ruwayansa cewa ya goge wannan karin ne da gangan an gane a sahihin Muslim yake cewa a sahihin Muslim bayan ya kawo hadisin sai yace a cikin sai Muslim sai ce wa fi hadisi Hammadin harfun taragna zikirahu a cikin hadisin Hammadu an gane a cikin hadisin Hammadu ruwayan sa akwai wani kari da muka bar shi kaga ashe da gangan kenan an gane ashe da gangan yayi kenan an fahimta da kyau shine wa fi hadisi Hammadin a cikin hadisin Hammadu harfun shi Imam Muslim yace a cikin sahihin sa kenan akwai wani ƙari da tarakna zikirahu muka ambatan sa muka bari a shi alama da gangar kenan an gane yasa shi ya nuna a cikin sahihin sa cewa da gangar ya bari ba dan bai san da ruwayar ba Allah ya sa an gane to an karo sai na Ali dan Abi Talib Allah ya kare da shi yace na kasance mutum ne mai yawan fitar da maziyi sai na umurci min gida da an yi sallan nabiya sallallahu alaihi wa sallam da ya mi gida da ya tambaye min manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye min manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya tambaye shi sai manzon Allah ya ce wannan zai saki alwala wato mazi yana karya alwala an gane to wata ruwaya sai na Ali ya dauka cewa shi lokacin yana yawan fitar da maziyi kuma din ya fitar maziyi sai ta wanka har aka yi kuntata gare shi din ya fitar da maziyi sai yayi wanka da aka tambaye manzo Allah sai ce kar mutun ya wanda kanshi wannan alula ko zai saki an gane to Bukhari Muslim suka ruwaito shi lil Bukhari amma wannan labazi ne Imam al-Bukhari ne ana kala ta an karbo sai dan tunaji to Allah ya kare da ita anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbanta wata daga cikin matayensa sannan ya fita zuwa sallah amma bai saki alwala ba kuma ya fitar da wannan hadisi wadda abul bukhari amma bukhari ya rawaita wannan hadisi wato wannan hadisi ne wanda ke nuna cewa shafan mace da sumbantanta baya warware alula an gane to amma dai Imam Shafi'i ya tafi akan cewa shi ma din akan cewa shafan wanda ba a haramta maka aurenta ba yana warware alula so da Allah ya ce aula mastumun nisa'a da Usman ne suka ce ai aula mastumun nisa'a din nan saduwa ke nufi to amma akwai wani ruwaya da yazo cewa ruwaya da yazo akwai ta ruwaya na ayar aula masumun akwai wani ruwaya da tazo bayan wannan ruwayan ayar aula masumun nisa wanda take cewa aula masumun nisa'a a wani ruwaya an gane to dan haka duba da ruwayan aula masumun nisa'a cewa mutum zai saki alwalansa duk da dai a mazhabin Imam Malik shi shafa ya kasu akwai shafa mutum yayi shafa ba dan yi nufin jin dadi ba kuma bai ji dadin ba to wannan baya warware alula akwai kuma shafa ba din nufin jin dadin ba amma an ji dadin to wannan yana warware alula amma ka ji dadin amma in baka niyan jin dadi ba kuma baka ji dadin ba to nan ba zai warware alila ba kan gane da kyau wannan shine mazhabin Imam Malik amma sun banta kad an shi shin sun banta ba a kiyaye jin dadi ka ji dadi ko baka ji in dai kai sun banta sai ka saki alwala cewa sun tafi akan cewa kuma wannan hadisi ne a khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin babu wanda zai mallaki sha'awan sa irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mallaki sha'awan sa na'am an karbe sai na jure ta Allah ya kare yadda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dayan ku yaji wani abu wani alama a cikin sa sai ya rikitar da shi wai shin wani abu na tusa ya fita daga jikin sa ko ba abin da ya fita min almasjid kai gaggawan fita daga masallaci hatta yasma sautan har sai ya ji karan fitan tusan ko kuma ya ji wari to dai wato sai ya samu yaqini muslim ya fitar da shi wato wannan na gaya maka cewa komai ba a gina addini kan kokonto kawai wani ra'ayi wani abu ne ya dan rikitar da kai wasu wasu ya dan gije din gito maka kake tani anya nayi tusa anya ban tusa ba kaga wannan kokonto ne to ba za ka yi gini akan sa ba amma an ka sami yakin to shi kenan Allah ya sa an gane to wannan kenan an kare sai na kare gidan Ali Allah ya kare yadda da shi yace قال يتي قال رجل وني متني ني يتي مسفت زكري ني نكي شافن الاورانا زكرينا او قال كوكو تشواي الرجل ميه حكمتين متين يمس او قال كو تشواي الرجل وني متين ياتي نا شاف زكرينا كو كما تشواي الرجل يمس زكره shin mutun ne yake shafan zakarin sa fi salati a cikin sallah a alaihi wudu'un shin zai saki alwala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ba zai saki ba ai zakarin ka bab'atun minka wani tsoka ne daga jikinka dan haka ba za ka saki alwala ba kamar yadda kowanne hannunka yake tsokan jikinka dan ka shafe shi ba saki alwala kabanka da makamantan su dan haka kai shi ma din dan ka shafi zakarin ka ba za ka saki alwala ba to akrajahu amr muta amr ya fitar da shi da mutane hudu ibn hibban ya inganta shi ibn al-madini ya ce shine abdullahi ibn al-madini wannan mahaddacin hadisi ne na zamanin sa an gane da kyau wato dai jagora ne a ilimin hadisi kuma malamin imam al-bukhari an yi shi dan shekara 100 da 61 an gane ya dai daga cikin afwan ya dai daga cikin ya dai daga cikin malaman Imam al-Bukhari an gane kuma ma ya dai daga cikin malaman Abu Dawud an gane dan haka shi ibn al-Madini yace huwa san wannan hadisin ya fi inganci fiye da hadisin Busra da zai biyo baya an gane kuma wannan hadisi ne akan cewa alwala ba ta warwarewa dan an shafi zakari an gane kuma ana cewa wannan ma akan shi ne Imam Ali ya tafi domin ya roci hadisi kalan haka sannan kuma akan shi ne mazhabin Hanafiyawa yake an gane amma da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai sun tafi akan cewa shafan zakari yana warware alwala an gane da kyau daga cikin ma'abuta mazhaba akwai imamu Ahmad akwai imamu Malik ya tafi akan cewa duk da taba al'auran sa shi ma ta tafin hannunsa sai ya saki alwala da Shafi'i da Imam Ahmad an gane su sun kafa hujja da hadisin Busra da zai biyo bai na'am binti Safwana an kare da Busra ta yar Safwana an gane ita wannan ba Quraishiya ce ta daga cikin wanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a an gane Abdullahi bin Umar ma ya ruwaita hadisanta to Allah ya kara yadda da ita
sai an ga da cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mammasa zakarahu duk wanda ya shafi zakarin sa to ya saki alwala kaji kaga alama yana saki yana warwar alwala wanda wannan hadisin da haka wannan akan wannan ne Imam Malik ya tafi da Imam Ahmad da Imam Shafi wannan kenan duk wanda aka yayi kyau wasa Ahmad ya inganta shi da mutane hudu Tirmidhi ya inganta shi da Ibn Hibban Bukhari yace a mas'alar ababin halaccin shafa ababin halaccin cewa duk mutumin da ya shafa al'auran sa yana da Allah ko ba shi alula to wannan hadisin shine mafi inganci an gani wannan kenan kuma da wannan hadisin ne wasu daga cikin sabbin manzala suka tafi akan cewa duk wanda ya shafa al'auran sa zai saki alula da wasu daga cikin tabi'a da Imam Ahmad da Imam Shafi'i suka tafi akan cewa warware alulan wanda ya shafi zakarin sa an gani abinda kuma ake nufi da shafan shine shafa ba tare da kyalli ba amma an ga shafa akwai kyalli wato da wando ko da wani kyalli a tsakani to babu lishi an gani alula bata warware ba to an karar sai da tana shi Allah ya kare yadda da ita sallallahu alaihi wasallam kala cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda amai ya same sa ko kuma habu ko kuma kalasun magwas ko mazi to ya juya daga sallan sa ya je saki alula dan alulan sa ya kare ala salati sannan bayan haka yazo ya gini akan sallan sa muddin yana cikin wannan hali a alfarman sallah yana cikin alfarman sallan nan bai yi magana ba wato muddin da ya tsaya cikin alfarman sallah da abinda sallah ta haramta mishi yana ya haramta gabarin sa muddin a wannan halin bai yi magana ba to dan haka muddin yana cikin wannan hali bai yi magana ba to in ya dawo ya gini akan sallan sa wannan hadisi yana da sabani wasu sun tafi akan cewa amai an gani yana warwar alula wasu suka tafi akan cewa amai baya warwar alula duk da wanda suka tafi akan cewa Allah yana warwarewa da amai akwai mazhaban Hanafiyawa an gani sun tafi akan cewa amai yana warwar alula amma da shartin ya kasance cikin baki kuma ya zama katuwa ɗaya ya abin nan ya cika baki kuma ya zama lokaci ɗaya tun kudu an gane to wannan kenan wasu kata waje kota kota baya warwar alula an gane da kyau amma da yawa daga cikin mazhaban wato mazhaban Shafi'awa da mazhaban Malik sun tafi kan cewa amai baya warwar alula saboda ai wannan hadisi na sayyidatuna shi bai tabbata ba an gane bai tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba an gani domin wannan hadisi wasu na ganin shi mursalin hadisi an gani an ce a bashi cewa ma mursali ne yafi inganci akan a daga shi zuwa cewa maganar manzala ne kurkure ne an fahimta da kyau da haka mazhabin Imam Malik suka ce amai baya warware alula an gani da kyau suka bi akan asali saboda asali shine asali cikin alula ba abin da ke warwar alula sai hadisi hadisi shine abin da ke fita daga mafita biyu ko dai daga zakari ko daga dubura suka ce to dan haka wannan ya fita daga asali an gane to sai kuma habu wasu suka tafi akan cewa yana warwar alula dan aiki da wannan hadisin wasu kuma suka ce baya warwar alula an gane da kyau wannan kenan dan haka sai maganan magwas abinda ya fita daga baki na gyatsa kenan ko da yawa sun tafi akan cewa baya warwar alula saboda shi kanka shi dalilin ma wannan hadisi na Aisha bai tabbata ba dan haka magwas ya fita daga asali amma kuma mazi ya tabbata cewa kamar yadda hadisi ya inganta kuma ijma'i ya tabbata cewa mazi yana warware alwala an gane da kyau to akarajawi ibnu majah ya fitar da shi Ahmad ya rona wannan hadisi tawanan Ahmad bini samurata an kalu da sai na jazar dan samurata Allah ya kare yadda da shi cewa wato shi jazar dan samura ana mai shi ma alkunya da abu abdullahi ko abu khalid
Jabir bin Samarat al-Amiri shi mutumin garin Kufa ne ya koma garin Kufa ya mutu a garin Kufa jana shekara 74 an gano suka ce 66 to yace lalle wani mutum ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zami zan yi alwala dan na ci naman ganam tumakai sai manzo Allah yake in ka ga dama
kala
sai kara cewa
ato ba amiru gumin iblis
zan saki alwala a tawaddu zan saki alwala min lhumi iblis dan na ci naman rabumi sai manzo Allah yake eh muslim ya bitar da shi wato wannan hadisi na ga maka cewa alwala na warware an ci naman rabumi an gane wasu kuma suka tafi akan cewa wannan hadisi an shafe shi da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke cewa ga hadisin nan laysa alwudu laysa alwudu go wato dai hadisin dai yana nuna cewa babu alula game da dan mutun ya ci abin da wuta ta taba an gani ba alula alula na duli dan mutun ya ci abin da wuta ta taba an gani kuzun muka ce to ba haka bane dai maganan dai malamai ya rarraba ka naka aha an kabu daga sai na Abu Hurairah ta Allah ya kare yadda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace
man
gasala mayitan duk mutumin da ya wanke matacce to shi ma ya sa ya je ya wanka wa man hamalahu wanda ya dauke shi shi kuma ya saki alwala Ahmad ya fitar da shi da Nasa'i da Tirmidhi Tirmidhi ya inganta shi Ahmad ya ce fi hadzal bab shay'un babu wani abu da ya inganta a babin cewa duk mutun ya dauka mamaci ya saki alwala ko dan ya wanke shi ya saki wanka Ahmad dai ya ce wannan hadisin shafaffe ne da an shafa wannan hadisi domin abinda Baihaqi ya fitar daga Abdullahi bin Abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa alaikum fi ghusli mayitikum ghuslun idza ghasaltum babu wani wanka da yake dole ga kanku dan kun wanke mataccen ku domin inna mayitakum yamutu zahiran mataccen ku yana mutuwa ne mai tsarki walaysa bi najisin ba na tsaba bane balantana a ce har sai kun yi wanka fa hadu kuma an taksilu aidikum ya ishe kawai ku wanke hannayenku kan gane da kyau dan haka a ce wasu sun tafi akan kuma cewa wannan umarnin cewa manga salama yitan salyaktasil wanda ya wanke matacce shi ma ya sake wanka sun tafi akan cewa wannan umarni ne mustahabi wannan shine maza Imam Malik cewa wannan a gurin Imam Malik wannan umarni ne na mustahabi kan ga yanda sauran almajirin Imam Shafi'i amma Abu Hanifa ya ce wannan wankan ma ba ma mustahabi bane kuma ba wajibi bane sake wanka dan an wanke mamaci a wurin Abu Hanifa wasu ma suka ce kawai an mishi wanka a wanke hannu zai zama kaga an hada tsakanin umurni an gane da kyau suka ce to ai jam'i shine jam'i a hadi din shine a wato aka ce za a hada wancan hadisin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanka ne dole akan ku dan kun wanke matattun ku sai ce ku wanke hannu to wanke hannu sai ya zama kamar shine wankan da ake nubi a can wannan hadisi na makaranta yanzu na manga salama yitan falyaktasi mana falyaktasi ya dai kenan Allah sa an gane wasu ma sun ce to ai jami'i mana sai ya zama kawai wanke hannu ne kaga dai an hada wannan hadisin da wancan hadisin da Imam al-Baihaqi ya rawaita daga Abdullah dan Abbas to
an Abdullah bin Abi Bakr
an kallar sayyidina Abdullah dan Abi Bakrin wato shine shi wannan Abdullahi dan sayyidina Abubakar Siddiq ne mahaifiyarsa kuma Asma'u ce shi ya musulunta da dadewa ya halacci da'ifa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane sannan kuma a can ne Allah ya sa kibiya ya same shi ya rasu an gane
Allah fi kitabin nabi
babansa kuma yi masa sallah sayyidina Abubakar Siddiq shi Abdullahi bin Abi Bakr ne yake cewa lalle ya tabbata a cikin wani wasiqa wanda katabahu Rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wannan wasiqa li Amr bin Hazm ga Amr dan Hazm shi wannan Amr dan Hazm shine Amr dan Azmi dan Zaid al-Khazraji mutumin Madina ne dan kabilan Khazraj an gane ana mushi laqabi da Abu Dahaki an gane farkon yakin da ya halatta sa da manzo Allah shine yakin Khandaq sannan manzo Allah ya mai da shi gwamna ya shugabantar da shi a garin Najran ya dan shekara 7 17 afwan ya dan shekara 17 ya tura shi garin Najran ya dan shekara 17 domin ya sanar da su addini ya koyar da su alqur'ani ya ringa karbo zakkan su an gane to sai manzo Allah ya rubuta mushi wasika na abin da ya shafi farallai da sunnoni da zakka da diya da sauransu shine a cikin wannan wasikar da yawan sahabbai suna komawa gurin wannan wasikan in hukunci ana buƙatar hukunci ce za a ci to a duba cikin wasikan da manzo Allah ya rubuta ma Amr bin Hazm me yace kuma ya rasu a zamanin khalifancin sayyidina Umar a garin Madina an gane yana daga cikin wasikan nan da manzo Allah ya rubuta masa cewa illa dahir cewa kar kowa ya shafa alqur'ani sai mutum mai tsarki to maganan waye mai tsarki an yi sabani kamar yadda na sha ga muku wasu suka ce dahirin da ake nufi ana nufin kafiri ba yadda ya shafa alqur'ani ba domin ai kafiri shi na jasan amma duk mumini tsarkakacce ne so da hadisin nan na sayyidina Abu Huraira wanda yake ce ma sayyidina manzo Allah yake ce sayyidina Abu Huraira Abu Huraira al-mu'min la yajus mu'mini baya taba zama mai najisa kan gane to wannan kenan suka ce to dan haka ana nufin mu'mini ko da janaban su ne yi shafan alqur'ani tunda dai mu'mini suka ce a janaba yana hana shafan alqur'ani ana nufin dai dan mutun ya fito daga bayin kashi ba shi da alwala ba shi da tsarki na hadisi asgar wato hadisin tusa da kashi da mazi dan baka da tsarki na wannan to zaka iya shafan alwala kai mai tsarki ne dan baka da hadisul akbar illa dairan din nan wato dairan min al hadisi akbar wato duk mutumin da ba mai janaba ba indai ba janaba bane ya sani ka kana ko mu'mini zaka iya shafan alwala alqur'ani Allah ya sa ku an gane wasu suka ce da wannan hadisin to yanzu kaga masu haila da nifasi za su iya shafan alqur'ani amma ba za mu ta imam malik cewa alqur'ani cikakke ne haila ba za ta shafa ba ko mai nifasi sai dai za su karanta wani dan aya da za su iya karanta alqur'ani shi ko mai janaba ba zai shafa ba zai karanta ba sai dai dan wani aya kadan daga alqur'ani zai iya karantawa da neman tsari to wannan kenan malik ya rawaito wannan hadisi mursalan mursali wato an cira sahabi a cikin ruwaya wa salawun nisa'i imam nisa'i ya sada hadisin wato ya sako hadisi ya rawaito hadisin hadda sahabin da aka cire wa ibn hibban da shi da ibn hibban wannan hadisi ne mai illa daga sayyidatina aisha Allah ya kare da ta ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambaton Allah a kowane lokacin sa an gane wato kaga idan aka tafi akan umumin zikiri gamewan kowane zikiri kaga har karatu alqur'ani zai shiga kaga ne kin kaga zai zama walau kana junuban koda muzalla na zinaba amma sai dai akwai hadisin da zamu karanta na sayyidina Ishaq da yake ba abinda ke hana tsara manzon Allah daga karanta alqur'ani ba abinda ke tsara manzon Allah daga karanta alqur'ani sai janaba kaga shi anan janaba ba shi to da wancan hadisin kebancewan sa an gani muslim ya rawaito wannan hadisi bukhari ya rati wannan hadisin a cikin sahihin sa wato ya rawaice shi ba tare da cikakken isnadin sa ba shine ya rata ya shi ya rawaice shi a cikin bukhari ba tare da cikakken isnadin sa ba na'am haka ne an karba daga sayyidina Anas dan Malik Allah ya kare da shi yace cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kahu kuma yi sallah bai sake alwala ba Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi amma ya ce hadisi ne tattausa wato saboda a cikin isnadin hadisin akwai wani ana cewa Salih bin Muqatil shi kuma ba mutum bane karfa mai karfi an gane wannan hadisi yana gaya maka cewa wato fitan jini daga jikin bawa ba daga farji ba, an gane? Ba daga kuma baki ba, to baya warwar alula, an gane? In dai mutum jinin shi ya fita ba daga kafa ba, misali daga hanci, shine habo da muka faɗa a baya. Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya abu ya samu mutum a ji a wanke a sashi alula. To wannan hadisin kuma yana cewa dan mutum ya fita daga jikinka ba daga fitan jini daga jiki ba daga kofofi guda biyu na hanci ba, ba daga al'aura ba, in haila ne to duka baya warware alula, an gane? Wato ko haila ko jini istihaba. Sai mun karanta jini istihada yana warware Allah, yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tawaddai li kulli salati. Kaga shi jini istihaza tunda jinin na fita daga al'aura, kaga za a saki alula. To yana hadisi na gaya maka cewa in dai ba daga wannan wuraren ba, dan jini ya fita daga jikinka ba ya warware alula, an gane? To ya ma tabbata wani hadisi na wasu sahabban manzo Allah, ɗaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba su gadi, wani na sallah aka harbe shi da kibiya kafa, jini na zuba amma yana sallah saboda karfin imanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bukhari ya kawo wannan hadisi da nake gaya muku yanzu. Tam an karo sayyidina Muawiya, Allah ya kare da rashi, yace zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce
al'ainu bikarul
sayyid, ido igiya ne na dubura. Idan idanuwa biyu suka yi bacci sai wannan igiya ya saku, wato igiya ne na dubura wanda take kulla dubura, cewa mutum yana da dama ya mallaki duburansa sai lokacin da ya ga dama ya tusa ko lokacin da bai ga dama ba. To amma in ya bacci igiya ya saku, kaga kowane lokaci tusa zai fita kawai, babu gadi, babu mai gadi, babu mai tsaro, babu mai tsaron, babu mai tsare shi. To Ahmad da Dabarani sun rawaito wannan hadisi, amma Dabarani ya ƙara dan haka duk wanda ya bacci ya sake alwala. Az-ziyadati wannan ƙari wanda ta zo a wannan ƙari, wato ƙarin cewa man nama falata daudin nan ta zo ma a ruwayan Abu Dauda. Aliyu alayhi salam da hadisin sai na Aliyu mun ce tabbata gare shi, amma duk na kauli a wannan arwayan ba a ambata cewa istidlaqal wika'u sai igiyan ya saku ba. Wafi kila al-isnadi dafun, amma a kowane isnadi daga cikin biyun nan akwai rauni, an gane? Wato isnadin hadisin Muawiya din nan da aka faɗa na farko din nan, da isnadin hadisin sayyidina Ali din nan, duka a cikin kowane isnadi akwai rauni, domin a cikin hadisin Muawiya akwai wani wanda yake mai rauni ne a cikin isnadin Abu sayyidina Ali ma haka. Na'am,
wani Abi Dauda,
amma Abu Dauda ya kawo a cikin ruwayansa, ya kawo kuma
Ibn Abbas
daga sayyidina Abdullahi dan Abbas ya da kawo hadisi abin daukakawa zuwa ga manzon Allah cewa manzon Allah ya ce lallai sake alwala
alaman nama
muddaji'an, yana tabbata ne sake alwala, yana tabbata ne ga wanda ya bacci a shingide, an gane? Amma dan mutum ya yi bacci a zaune, wannan ba zai warware alwala ba, a shingide, an gane? Wato inna malwudu'u, lalle sake alwala yana zama dole ne alaman nama ga wanda ya bacci muddaji'an a shingide. Amma dan mutum ya yi bacci a zaune, wannan ko da baccin ya yi nauyi ga mai nauyin, to ba zai warware alula ba, an gane? To wannan shi ne kamar yadda na faɗa a mazhaban Imam Shafi'i, ai na gaya muku a baya, shi ne a wajen Imam Shafi'i, idan mutum ya yi bacci a zaune, in dai a zaune ne ko baccin ya yi tsawo, an gane? Mutum ba zai warware alula ba, kamar dai hadisin nan wanda sahabbai suke zauraron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isha'i har kansu ya rinka karkata kuma su yi sallah ba sa sake alwala. To wannan ya ɗaya daga cikin wannan, amma mazhabin Imam Malik cewa bacci ne yawa, an gane? Yana warware alwala, ko a wani hali kai shi, ko a zaune ne ko a shingide ne, bacci kaɗan baya warar alwila wanda yake ba mai nauyi ba kenan sa sauka ko a zo na kai shi ko a shingida ni ko ma a kwance kai in dai dan kadan ne amma a wurin Imam Malik to baya warar alwila kan ga yanda kike to wannan kenan wasi isnadi dafun aidan a cikin wannan hadisi ma akwai rauni
wa ana ibn
abbas radiyallahu anhu wannan hadisi ma sayyidina abu dauda yace hadisi ne munkar an gane to wannan kenan daga bladan abbas in Allah ya kare yadda da su cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace adukum shaydanu shaydan yana zuwa madayan ku a cikin sallan sa maqadati sai ya rinka busa a cikin mazaunin sa duwawun sa kenan sai ya khayalu ilayhi sai a rinka gaya masa ana zantar da shi ana raya masa a hadasa cewa shi ya hadasi kuma walam yuhdis kuma alhali shi da ya hadasi ba
sai za wajen zalika
dan haka idan mutun ya ji irin wannan falayan sarif kare yanke sallan sa sai ya ji karan mutan tusa ko kuma ya ji warin tusan bazariya fitar da wannan hadisi shi sai yayi ne amma asalin wannan hadisi wato yana cikin Bukhari Muslim wato yana nufin wannan hadisi Bukhari ya roce shi Muslim sai roce shi amma kuma ba tare da wasu daga cikin karrarkan shi haka ba kan gane min hadisi Abdullahi ibn Zaid daga hadisi Abdullahi dan Zaid wal muslimin sannan muslim ya fitar ana bi hurayta ga sayyidina Abu Hurayta radiyallahu anhu Allah ya zashi nahu irin wannan hadisi hakim ya ruwaita sayyidin daga Abu Sa'id al-Khudri marfu'an abin daukakawa zuwa ga manzo Allah
idza jaa ahadukum
shaytan idan dayan ku yazo mashi idan shaytan yazo ga dayan ku sai yake yi masa waswasi yana ce masa innaka ahadasta kai din nan kai hadasi to mutun yace kazabta kai kariya ibn hibbana ya fitar da wannan hadisi amma da wani lafazi amma da lafazin cewa fal ya kulfi nafsi ya fadi wannan magana a cikin ransa an gane to wannan kenan wannan na gaya maka cewa kamar da muka faɗa a baya karka gina ibadarka da kokonto zamu kwana anan kuma mun karanta didi Allah ya ba mu lada nam ga kuskure Allah gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.